Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 21, 16. Masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5 sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lalal dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da ranar Lahadi 16 ga watan Yuni shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kamo ku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Ga kanin labarai.
To jami'ai a Senegal sun ce mutane 8 sun mutu sannan wasu da dama sun samu raunuka a dandalin wasan babban birnin kasar. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce waɗanda suka shirya juyin mulkin bara wanda bai nasara ba ya kamata a fulle musu kai. Sannan shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan Amurka Mitch McConnell ya ce zai jinkirta shirin kada ƙuri'a kan dokar tsarin lafiya ta Republican.
To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa a jamhuriyar Niger an shiga rana ta biyu ta tantance malaman makarantar boko da ake yi. Haka kuma a Niger ɗin da alamun dabbobin daji na ƙara ɓacewa a yankin Tamit da ke ɗauke da dazuzzuka masu yawa. Haka kuma wani sabon rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar na nuni da cewa sama da mutane miliyan 2 a duniya na matuƙar wahalar samun tsaftataccen ruwan sha. Haka kuma sama da mutane biliyan 4.5 na fama da ƙazanta. Za mu kawo muku maimaitin shirin duniyar Amurka na Muhammad Lalo sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke rubuto mana ta hanyar email, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jami'ai a Senegal sun ce mutane 8 sun mutu sannan wasu da dama sun samu raunuka a dandalin wasan babban birnin kasar a wani turmutsutsun da ya auku yayin wata gasar ƙwallon ƙafa. Ministan wasannin kasar Matar Ba ya faɗi jiya Asabar cewa turiniyar ta jiya Asabar ta faru ne bayan wata arangama tsakanin ɓangarorin magoya bayan kulau-kulau ɗin da ke karawar, wato the US Oncom da State de Mbour a dandalin wasa na Demba Diop da ke birnin Dakar. Kafafen yaɗa labaran ƙasar sun ce 'yan sanda sun shiga jefa barkonon tsohuwa kan cincirin dan jama'a wanda ya daɗa kawo ruɗami wanda har ya kai ga faɗuwar katanga yayin da jama'a ke ƙoƙarin ficewa daga dandalin wasar. Ministan labaran ya yi alkawarin abin da ya kira ɗaukar tsauraran matakai yadda al'amarin ba zai ƙara aukuwa ba. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce waɗanda suka shirya juyin mulkin bara wanda bai nasara ba maciya amanar ƙasa ne waɗanda ya kamata ma a fulle musu kai. Erdogan ya yi wannan kalamin ne yayin da ƙasar ke shagulgulan zagayowar ranar daƙile juyin mulkin ta wajen ayyana ranar hutu, inda ya kafa wani abun tuna waɗanda ya kira shahidai a kan shahararriyar gadar nan ta Bosphorus da ke birnin Istanbul don girmama mutane kimanin 250 da suka mutu wajen ƙoƙarin hana juyin mulkin. Gadar wadda aka sake mata suna zuwa gadar shahidai jiya Asabar. A nan ne aka yi arangama tsakanin farar hula da sojoji masu tafa da tankokin yaƙi. A wani jawabin da ya yi daga bisani, Erdogan ya ce waɗanda suka shirya juyin mulkin sun cancanci kisa ko kuma jefawa gidan yari makamancin Guantanamo Bay na Amurka. Ya ce muddin majalisar dokokin Turkiya ta amince da dokar kashe waɗanda suka yi juyin mulkin, to labudda zai rattaba hannu a kai. Sun nuna rashin tausayi lokacin da suka auna bindigoginsu kan jama'a ta, a cewar Erdogan, wanda ya ƙara da cewa me kuma mutane na ke ɗauke da su a lokacin ba komai sai tutocin da suke riƙe da su kamar yadda suke yi a yau, sannan sai kuma wani abin da ya fi muhimmanci, wato imaninsu. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan Amurka Mitch McConnell ya ce zai jinkirta shirin kada ƙuri'a kan dokar tsarin lafiya ta Republican. Sanarwar ta Mitch McConnell ta biyo bayan rahotannin da ke nuna cewa likitoci sun shawarci Senata John McCain da ya ci gaba da zama a Arizona na tsawon sati guda bayan wata tiyatar da aka yi masa jiya a Asabar inda aka cire masa wani daskararren jini a saman idonsa na hagu. Da ni da Ellen da ma dukkanin ƴan uwa na majalisar dattawa na fatan alheri ma John da kuma fatan waraka cikin gaggawa, a cewar Mitch McConnell a wata takardar sanarwa. Ya ƙara da cewa a yayin da John ke murmurewa, majalisar za ta ci gaba da gudanar da wasu ayyukan majalisar. Rashin makiyan a majalisar wadda ke fama da raruwar kawuna ya jefa batun jefa ƙuri'a kan shirin lafiyar cikin rudu. Kasar China ta saki wani fitaccen dan rajin kare haƙƙin dan adam daga gidan yari. An saki Zhu Jingyong jiya Asabar bayan da ya shafe shekaru hudu a gidan yarin. Lauyan Zhu ya ce yana cikin koshin lafiya amma bai ƙarin bayani ba. A shekarar 2014 ne aka yanke masa hukunci bayan da aka same shi da laifin abinda hukuma ta kira tare jama'a da zumar janyo tashin hankali, wadda wata irin tuhuma ce da gwamnati kan yi amfani da ita wajen murƙushe masu sukarta. Zhu na ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa ƙungiyar gwagwarmaya ta New Citizen Movement, wadda wata haɗaka ce ta ƙungiyoyi wadda mambobinta kan gudanar da zanga-zangar lumana a Beijing da sauran birane suna jaddada wasu manufofin da suka dace da ƙudurin jam'iyyar Communist. Sakin Zhu ya zo ne ɗan kwanaki bayan mutuwar Liu Zubo, wani ɗan gwagwarmaya wanda ya ci lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel. Jami'an Isra'ila sun bindige wani Bafalistini har lahira bayan da ya buɗe masa wuta a sashen yamma da kogin Jordan wanda ke ƙarƙashin mamaya. Dama, ‘yan sanda da sojojin Isra'ila na neman mutumin wanda suka yi imanin cewa ya ma kai wasu hare-hare sau biyu inda ya yi ta harbe-harbe kan Isra'ila a yamma da kogin Jordan ɗin a jiya Asabar. Mai magana da yawun rundunar ‘yan sandan Isra'ila Maki Rosenfeld ta ce an gano ɗan ta’addan kuma an zagaya shi sai ya fito da bindigarsa ya auna kan sojojin Isra'ila, saboda haka sai aka kashe shi a ƙauyen Nabi Saleh da ke yamma da kogin Jordan kusa da birnin Ramallah. An kuma ɗan ji rauni ma wani Bafalistini, babu wani daga ɓangaren Isra'ila da ya samu rauni ko ya mutu. Hare-haren da Falasɗinawa ke kaiwa kan jami'an tsaro da kuma fararen hulan Isra'ila sun ƙaru daga shekara ta 2015. To, amma yawan kai hare-haren kulla yomin ya ragu a baya-bayan nan. Tun daga watan Oktoba na shekara ta 2015, tashe-tashen hankula sun yi sanadin mutuwar Falasɗinawa sama da 270, Isra'ilawa sama da 40, da kuma wasu 'yan ƙasashen waje ƙalilan.
Ibrahim Kalmasi Garba kenan ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To madalla, yanzu kuma sai taskar rahotannin mu. A jamhuriyar Niger an shiga rana ta biyu ta tantance malaman makarantar boko, abin da ya haifar da kai ruwa rana a can baya tsakanin gwamnati da kungiyoyin malaman makarantun kasar. Haruna Mambako na ɗauke da ƙarin bayani.
A yau Lahadi an shiga rana ta biyu ta soma tantance malaman makarantun nan boko na jamhuriyar Nijar, inda a yau 'yan kwantiragi suka shiga sahu, sai dai ganin irin yanda wannan lamarin yasa aka yi ta kai ruwa rana a can baya tsakanin 'yan kwantiragin da gwamnatin kasar game da wannan jarabawar. Shi yasa Abdulaziz, shugaban reshen kungiyar ta malaman makarantar boko 'yan kwantiragi ta garin birnin Kwani, cewa fa duk malamin da ke son ya shiga wannan jarabawar ya je yayi,
wanda ya ga dama ya tayi yayi, wanda yayi boyi ko da shukin moto dujin kuma sindika ne zai kaje su. Tunda dai abunda yanda waɗansu suke tsamma sun kai ta babatu cewa kungiya bai kare mutane da ba su yi, mu dai mun ce kungiya, mu yarda amince da kungiya, tunda bayo mu ne muke huskarta wanga irin barazana.
Sai dai a lokacin da ministan kankanan makarantun nan boko na jamhuriyar Niger, cewa da Dauda Malam Marte, ke mai da raddi ga shugabannin kungiyoyin malaman da suka bayyana adawarsu ga wannan jarabawar na cewa duk wanda ya ki shiga jarabawa da man ba malamin makaranta bane.
In kaga an ce mutum ya kula da sindika kenan mushmushal lakwal. In mutum nan ba mushal lakwal ba dan sindika bane ba. Ba ta yiwa ka yi aikin sindika an baka mushal lakwal. Mu so muke ganin waɗannan din mushal lakwal ne ko ai sindika ne. In muna so in nihin mu shi din ne. Ai akwai hanyoyi da yawa da zamu dinka. Yau ina ce wannan mushin in har rage shi zan yi. In har hudu da cin aiki zan yi. Sai ce an tara da gundauke. In yake ce da shike mun musulmi ka. Dan ba dan shi bane. Muna so ne mu koyar mu gani zaman su mu kara musu sani don yaran mu na Niger su ci galaba. Wannan ba sani su ba. Dukkan da bikira bai da ba mushin lakwal bane. Dukkan da kaga bai zo da ba mushin lakwal bane. Yana da laihin shi ne da yake so ya boye. Cikin laihin nan takardar shi na jabu ne. Mu shine muka sa gaba.
Suma waɗansu malaman da suka shiga wannan jarabawar sun yi furuci kamar haka.
Mu dai an ce mu na za mu zo a yi evaluation mu. Mun sha gwagwarmaya mun sha gwagwarmaya daga baya muka ce to tunda dai su da kansu suka sheda suka ce mu tahi bisa kan abin da muke koyawa ne cikin class zawa a tambaye mu shi. Kenan nivo daga ƴan ƙananan NCE har zuwa NCM.
Ya mu dai wanga abu da akai. Babu abin da zamu ci sai mu ce kuma Allah ya hidda mana haƙin mu.
A jihar Dosoma an gudanar da wannan jarabawar duk da yake an dan samu el tangarda kamar yanda gwamnatin jihar cewa da Musa ke cewa
an ta evaluation za a yi zaka ta evaluation za a yi kamata ai duk wanda aji dosen shi kayato har da kauye ka zo nan cikin gari wurin centre wani yan kwarorin mutane su zo su ma ka tahi ina tsammanin kai ma baka yi ne yanzu baka yi ne yi ba fasko in kai ne yi yo ko police sai an kasa su kore su inda kai ne yi zaka tsaya kai bare a ce wasu sindicalists sun zo don kuma mu ba mu ganin lahin sindikalisti kadai har da sauran an san yankin da suka taisu da yawa muna ganin lahin su don ko wajen security lalle an samu defense wani wuri an samu sun yi aikin su da kyau kamar nan inda muke mutane ka gani sun yi nasu aiki fasko baka san wanda a sindikalisti ba baka san wanda ba sindikalisti ba ya za ka yi ka ce kuma ba mu isa karhi mu ce mu hana mutum wuta liberty ne don kuma wanda suka tsaya to insha Allah security sun sura guarantee.
Haka ma a jihar Maradi gwamnatin jihar cewa da Zakar Umaru ya ce komai na tafiya daidai game da wannan jarabawar.
Mun iske malaman makaranta cikin cikin anashawa sun zo sun karbi kiran da ministry ya yi musu kuma suna cikin azuzuwa suna nan hal sun soma aiki a cikin jihar Maradi muna da malamai wajen 10,533 wanda yau sun soma wannan jaraba to alhamdulillah aiki an soma shi kuma mun dauki matakai duk wanda ya kamata babu wani matsala insha Allah a nan jihar Maradi za a yi shi lahiya a kare shi lahiya.
Abinda ɗan ƙasar suka zura kunnuwa kuma suka bude idanu suna kallo a halin yanzu shine irin makomar da gwamnatin za ta kebe ma malaman da suka ki shiga wannan jarabawar. Haruna Maman Bakwa na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Mungane sai da ilimi aka arziki mutane dan duniya da gobe kiyama mu tabbata ko zan ba shi da ilimi ba mu dai ga riba tai ba da shi da jaki
ni na raba kayan ba zan
ta to madalla a gai da Haruna. Yanzu haka ana iya cewa wasu dabbobin daji na neman bacewa a yankin Tramit dake kunshi da dazuka sanadiyar kashewa da kuma kame su da mafarauta ke yi. Wakilin murya Amurka Tamar Abari na dauke da karin bayani.
Yankin Termit da ke da dazuzzuka masu kumshe da albarkatun namun daji na fuskantar matsaloli da ke ciwo hukumomi tuwo a kwariya kamar yadda Kanar Hamza Barmu, daraktan gandun daji na gundumar Tanit ya shaidar.
A yanzu gaskiya namun daji kowa ya tabbatar da a yanda suke a da ba dai bane da yanda suke yau saboda sun rage kwarai kuma makasu da wannan ragewar tasu ba an su sai suka mai da kashin wannan bukatun sai suka mai da shi kamar sana'a. To wannan abin ya dauki babban matsayi ba a yanzu saboda abin kawai ci gaba ne yake. To shi yasa yanda ake musu farautar nan bukatun nan yau da gobe kawai wannan duk ita ce babban makasudin ragewar namomin daji wannan. Shi yasa abin kama masu hannu da su duma nan kasa sun suka kara ma abin kanji saboda yau mutum Allah kai shi wani matsayi sai ci iya son ya kiyo burayu a gidan shi. To don kun gani su wannan mutanen maimakon su tsaya su bi doka a yi yanda ya kamata in ma samu da rasu tun da doka ba ta hana ba mutum ya yi kiwon barewa amma akwai hanyoyin da ya kamata a bi.
Ganin yadda al'amarin ya yi kamari Kanar din ya ce suna bincike har cikin gidaje.
A abin matakan da muke doka mu kama wannan masu aikin wannan sai ta muka je wajen judge president tribunal ya ba mu takarda ta petition kenan duk lokacin da muka yi labarin gida ta ta akwai alama da mun da shi sai mu je wajen takarda ta kuma mun da ta gida ni akwai kin gani
ko da za a ciwo kan wannan matsala inji Hamza sai an wadatar da su da kayan aiki ingantattu
ba kayan aiki wa inda akwai su ba haja ina ji abin da ba haka ba saboda kayan aiki na ni nan manya na ma ne 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 na ga musu kayan aiki ne ne ni na ta ba mota da jinya ina mota ce da tana ma dai a kwanta ma take dai ita ma da kattake mota ba mu iya miyo ta mutan da ita to ya za a yi kai aiki kuma ya zama to wallo muna da mai tashi a kowane lokaci to amma ya zama to wannan abun babu ya hajja a ce zan ba da wani sakamako ko
dai wasu mazauna yankin da basu so na ambata sunan su ba sun yi bayani kamar haka
wannan al'amarin sai an tashi sai saboda nan wajen namu yanzu babu barewa ya kare kwata kwata yanzu naman daji wanda akwai biyu ne da zomo da tuji abin da ya kamata su sa yan yankin tsaro an sun gani mai halaka su su gudu da gwagwa su fadi
yanzu mu da kamar yara wanda suke da kamar shekara 10 yanzu ba wanda ya ga barewa ma har yanzu wannan kuma barewa sun tai sun fita kasal masu kishi sun yawa kowa da kowa a sashi ayi tsaro kuma iko nan ba zai sare ba wannan abubuwan sai hade da wancan mutane wanda suke cancin tunda wani abun da aka kai kowace safiya muna ji abun da aka yi duk mun gani sai mu fada abun da zai sare namun dajin kenan tunda namun daji babu sun kare shine muke so gwamnati ta tashi ta saya tamam mutane na abun hawa ta musu abun faji kuma kaman misali da babu rizo da abasu turaya da haka ana ta faji wannan abun da zai sare dajin
Tamara Abari muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger
to madalla a gai da tamar wani sabon rahoto da majalisar dinkin duniya ta fitar na nuni da cewa sama da mutane biliyan 2 a duniya na matukar wahalar samun tsaftataccen ruwan sha haka kuma sama da mutane biliyan 4.5 na fama da kazanta wani rahoto da hukumar lafiya ta duniya da asusun tallafa wa kananan yara suka fitar shine irinsa na farko da aka taba yi a duniya Wasu rahotanni da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar sun nuna cewa kusan mutane 850 ne ke mutuwa a duk shekara a dalilin rashin samun ingantaccen ruwan sha wanda ya hada da sama da yara 360 'yan ƙasa da shekaru 5 waɗanda suka mata dalilin zawo da sauran cututtuka da suka hada da kwalara da gudawa da cutar hanta da kuma zazzabin typhoid Rahoton haɗin gwiwa da hukumar lafiya ta duniya da asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya suka yi Ya gano cewa mutanen da ke a yankunan karkara a kasashen Afirka da Asiya su ne ke cikin haɗarin kamuwa da waɗannan cututtuka har ta kai ga mutuwa a dalilin rashin samun ingantaccen ruwan sha da wasu abubuwa da suka shafi tsafta. Jami'in da ke gudanar da harkokin da suka shafi ruwa da tsafta na hukumar lafiya ta duniya, Bruce Gordon, ya ce wannan rahoto shine irinsa na farko da ya duba muhimmancin yin tsafta domin samun ƙoshin lafiya. Yace yawancin gidaje da wuraren kula da kiwon lafiya da makarantu ba su da sabulu ko ruwan wanke hannu.
The one figure I'd like to kind of emphasize here is that in sub-Saharan Africa, 15% of the population only has access to a hand washing.
Abu guda da nake so in jaddada a nan shine. Kasashen Afirka na yamma da Sahara, kaso 15 cikin 100 na mutanen kasashen ne kadai ke samun sabulu da ruwan wanke hannu. Yanzu a yanzu kuma tsafta ita ce kadai hanya mafi sauki wajen daƙile yaduwar cututtuka.
Daya daga cikin shirye-shiryen kawo ci gaba mai ɗaurewa na Majalisar Dinkin Duniya 17 yayi kira ga samar da tsaftataccen ruwan sha zuwa shekara ta 2030. Shugaban asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya, Sanjay Wijesekera, ya ce wannan ci gaba zai shafi sauran shirye-shiryen da ake da su.
Children access to safe water sanitation and hygiene not only keeps them alive and healthy but it gives them a chance
duk yaran yasu samu tsaftataccen ruwan sha ba wai kawai zai taimaka musu wajen ci gaba da rayuwa bane zai ba su damar zuwa makaranta su sami ilimi da rage rashin daidaito ya dai ba su damar samun rayuwa mai kyau
shirin kawo ci gaba mai daurewa na Majalisar Dinkin Duniya yayi kira ga kawo ƙarshen yin kashi a waje wanda ke taimaka wajen yaɗa cututtuka da kuma talauci sama da mutane miliyan 890 ne ke da ɗabi'ar yin kashi a waje a yawancin yankunan karkara, waɗanda ba su da shaddar da za su ke amfani da ita. To madalla, to jama'a, wannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, kuma yanzu haka agogonmu na cewa karfe 11:20 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Gidauniyar Bill and Melinda Gates da ke nan Amurka ta yi alƙawarin ba da ƙarin tallafi a fannin kula da tsarin iyali ko kuma family planning. Shin wannan ƙari da aka samu daga gidauniyar na da nasaba da sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na janye kuɗaɗen tallafi da Amurka ke bayarwa a fannin kula da tsarin iyali? Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. To, a wani taron koli da aka yi a kan tsarin iyali na family planning a birnin London a farkon makon nan, wanda masu ruwa da tsaki daga sassan duniya suka halatta, gidauniyar Bill and Melinda Gates ta sanar da ba da tallafin kuɗi $375 million. Wannan kuma shi ne adadi mafi yawa da aka samu a wannan taro da nufin ƙara inganta fannin lafiyar mata, musamman abin da ya shafi samar da magungunan tsarin iyali ga matan. Melinda ce da kanta ta sanar da ƙarin tallafin da gidauniyar tasu ta bayar.
Wannan kuɗi $375 million da gidauniyar ta bayar a yau sam ba martani ba ne ga shugaba Trump, domin babu wanda ya isa ya maye gurbin kuɗaɗen da Amurka ke bayarwa a fannin tsarin iyali.
Amurka ita ce ƙasar da ta fi ba da kaso mafi tsoka a shirin tsarin iyali a duk faɗin duniya, inda a wannan shekara kaɗai ta ba da $600 million. Sai dai a watan Afrilu, shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa Amurka za ta janye shirin ba da tallafin da take baiwa hukumar da ke kula da yawan jama'a wadda ke ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ya zarge ta da tirsasa aikace-aikacen tsarin iyali a kan jama'a, ciki har da tilastawa mata zubar da juna biyu, zargin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta musanta tuntuni. To, kowane irin tasiri janye kuɗaɗen tallafi a fannin tsarin iyali zai yi ga ƙasashen da suke amfana idan har gwamnatin ta Trump ta aiwatar da shirin janyewar? Farfesa Isaac Adewole shi ne ministan ma'aikatar lafiya a Najeriya, ɗaya daga cikin ƙasashen da suke amfana da irin wannan tallafi.
Every country in the developing world will be worried because it's really
ƙasashe masu tasowa za su damu saboda za a ga gibi a kuɗaɗen da ake samarwa. Mun san cewa shirin tsara iyali na ɗaya daga cikin matakan da ke taimakawa wajen yakar talauci a duniya, wanda kuma ke rage mace-macen mata da ƙananan yara a lokacin haihuwa, sannan ya taimaka wajen samun yalwa.
Najeriya dai ta ɗauki hanyar zama ƙasa ta uku a duniya da tafi yawan jama'a, inda aka ƙididdiga cewa yawan al'ummarta zai haura sama da miliyan 400 nan da shekarar 2050. Hakan ya sa ministar kasafin kuɗi a Najeriya, Hajiya Zainab A. Ahmed, ta ce ana buƙatar ɗaukar matakan gaggawa.
Tattalin arzikin ƙasarmu ba zai bunƙasa cikin hanzarin da zai iya tallafawa yawan al'ummar ƙasar ba, saboda haka babban ƙalubale ne da ke buƙatar a maida hankali a kansa.
Najeriya dai ta ware $3 million ne a wannan shekara domin fannin tsarin iyali, amma kuma ministar ta ce ana buƙatar ƙarin kuɗaɗe, inda ta ce aikiwa da saƙo ga matasa a wannan fanni na da muhimmanci a wannan tafiya.
My friend and I, we just wanted to find out about family planning.
Shirin MTV Africa mai taken Sugar, wanda yake mai da hankali wajen aikiwa da sakonni kan lafiyar jima'i da magungunan tsarin iyali da cutar HIV mai karya garkuwar jiki, na kaiwa ga akalla masu kallon da aka yi ƙididdigar sun kai $720 million. Kuma halin da ake ciki, gwamnatin Amurka ce ke samar da wani kaso na kuɗaɗen da ake gudanar da wannan shiri. Georgia Arnold ita ce shugabar gidan talabijin na gidauniyar MTV Staying Alive.
Yakan yi wa gwamnati da ƙungiyoyi wahala su yi magana a kan jima'i. A nan ne muke takarwarmu. Mukan yi amfani da bazarmu. Za ko mu iya amfani da dabarunmu mu isar musu da saƙonni ta hanyoyin yaɗa labaran da suke amfani da su.
Dukkanin dai wakilin da suka halarci taron ƙolin na London wanda aka yi a kan yadda za a kyautata hanyoyin tsara iyali, sun nuna ƙwarin gwiwar cewa haɗin kai tsakanin ɓangaren ƙungiyoyi masu zaman kansu da gwamnatoci zai iya taimakawa wajen inganta hanyoyin samar da dabarun tsarin iyali na family planning. Masu haro a kuma wannan gaba mun kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka wannan mako. Sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu zamu zo muku dauke da wani sabon shirin. Yanzu da din waɗanda suka yi hidimar raka muku wannan shiri musamman ma Harry Ridgewell da Zainab Babaji da kuma Sarfila Hashim Gumel. Ni Mahmud Lalo nake cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC.
To a gaida Mahmud da aiki. Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu raro kuke rubuto mana ta email.
Sakon farko ta fito ne daga Nasiru Kainuwa Hadeja. Kace rashin baiwa waɗanda suka cancanta takara ne ya rusa jam'iyyar PDP, kuma haka zai iya karye jam'iyyar APC matukar ba a kiyaye ba. Zaben cike gurbi na jihar Osun ya isa darasi domin talaka mutum yake bawa ƙuri'a ba jam'iyya ba. Duk wanda ya cancanta shi talaka zai zaɓa. Yanzu an daina zaɓe da alaƙa da jam'iyya. Tabbatarwa da Ahmed Muhammad Makafi shugabancin jam'iyyar PDP na Jinjinde yin hakan ya dace ganin yadda wasu ke cewa Alimudu Sharif jagoran jam'iyyar APC ne. Gara a baiwa ɗan PDP na hakika, inji Yusufu Dila Faki. Tabbas mu talakawan Najeriya mun yi matuƙar farin ciki da kiran da mai alfarma sarkin musulmi Abubakar Sa'ad na uku ya yi na cewa a gaggauta ɗaukan mataki a kan kisan gillan da aka yi wa ƙabilar Fulani a jihar Taraba. Da fatan hukumomin jihar da ma gwamnatin tarayyar Najeriya za su bibi wannan kira nasa da idon basira. Sako daga Komnas Salim Imam Jingir. Shi kuwa Shehu Adamu Jau cewa yi hakika ko kaɗan babu kuskure a matakin neman shawaran tsofaffin ministoci da gwamnoni da kuma mataimakansu 'yan asalin jihar Naija domin tattaunawa akan yadda za a bullo wa matsalolin da suka dabaibaye jihar da gwamna Abubakar Sani Bello yi. Domin Hausawa na cewa da ɗan gari akan ci gari, kuma matuƙar kana neman ilimin abu tilas ne karaɗi wanda ke da ilimin abun domin kai maka ƙaru. Saboda haka wannan mataki ya yi daidai. Ta gaba ta fito ne daga Ahmadu Manaja daga Karofin Madaki a jihar Bauchin Najeriya cewa yi muryar Amurka ku bani dama ne kira da babban murya ga gwamnatocin jihohi da na tarayyar Najeriya da su tallafa wa manoman Najeriya da takin zamani da iri ingantacce da kayan aiki musamman ma tractoci da kayan sarrafa amfanin gona irin na zamani. Manoma na son noma amma kayan aiki da takin zamani na maida agogo baya. Muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta hanzarta baiwa kananan hukumomi 'yancin cin gashin kansu ta yadda za su samu zarafin gudanar da ayyukan more rayuwa da samar da walwala a kananan hukumominsu. Sako daga Alhaji Ali Kiraji Gashuwa.
To madalla da fatan za a ci gaba da aiko mana wannan sakonni kafin mu kai ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice, jami'ai a Senegal sun ce mutane 8 sun mutu sannan wasu da dama sun samu raunuka a dandalin wasan babban birnin ƙasar. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce waɗanda suka shirya juyin mulkin bara wanda bai nasara ba ya kamata a fille musu kai. Shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawan Amurka Mitch McConnell ya ce zai jinkirta shirin kada ƙuri'a kan dokar tsarin lafiya ta Republican. Kasar China ta saki wani fitaccen dan rajin kare haƙƙin dan adam daga gidan yari. An saki Zhu Jinyan jiya Asabar bayan da ya shafe shekaru 4 a gidan yaron. Lauyan Zhu ya ce yana cikin ƙoshin lafiya amma bai yi ƙarin bayani ba. Jami'an tsaron Isra'ila sun bindige wani Bafalistine har lahira bayan da ya buɗe masa wuta a sashen yamma da kogin Jordan wanda ke ƙarƙashin mamaya. Dama 'yan sanda da sojojin Isra'ila na neman mutumin wanda suka yi imanin cewa ya kai wasu har-haren.
To madalla, masu sauraron mu da takaitattun labarin mu ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe Litinin da misalin karfe 6 na safe a ogun Najeriya da Nijar, wato karfe 5 a ogun Ghana, za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin Ciki da Gaskiya na Ibrahim Alfa. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba wanda ya taya na gabatar da shirin da kuma CD wanda ya haɗa shirin da Bada Umarni da ma injiniyan mu na yau Santos. Ni Sarfila Hashim Gumel ke cewa sai mun sake haɗuwa. Assalamu alaikum.